Mr. Speaker, we stumble, but we are rising again. We were bruised, but we are healing. We have recovered our footing. We have dusted ourselves off, and now we face tomorrow with confidence.
Mai girma shugaban majalisa, mun yi tuntube amma muna tashi. An yi mana rauni amma muna warkewa. Mun tashi da kafarmu, mun kakkabe kurar da kanmu, kuma yanzu muna fuskantar gobe da karfin gwiwa. Shugaba Akufo Addo kenan, yayin da yake jawabi ga majalisar dokoki kan yanayin da kasa ke ciki, kamar yadda sashe na 67 na kundin tsarin mulkin kasa na shekarar 1992 ya nuna. Ya bayyana kalubalen da aka fuskanta a baya, yadda kasar ke turwar murmurewa da kuma burin ci gaba mai dorewa a bangarorin tattalin arziki, ilimi, noma, tsaro, lafiya, wasanni da shirin da gwamnati ke yi kan babban zaben kasa mai zuwa. Hawa kuma shugaban ya dauki alhakin kalubalen da kasar ta shiga. Sai dai shugaban marasa rinjaya majalisar dokoki Dr. Castel Atufosun ya bayyana rashin amincewa da shugaba Akufo Addo kan halin da kasar ke ciki. Yace ƴan Ghana ba su jin dadin mulkinsa.
The state of our nation is hopeless.
Yace yanayin da kasar mu take ciki babu alamun alheri. Ba mamaki talakawan Ghana da kwararru suke tsallakewa kasashen waje don neman arziki. Yace bi daga cikin ƴan Ghana uku ba su da aikin yi. Lamarin da shugaban kasa ya ki tabowa cikin jawabinsa. Ya kara da cewa yanzu ana canjin dala daya kan Ghana cedi 13. Alhali a lokacin shugaba Mahama ana canjin dala daya kan Ghana cedi 3.80. Masanin tattalin arziki Hamza Tijjani ya tsokaci kan ikirarin da shugaban yayi cewa Ghana na farfaduwa a wannan bangaren.
To wannan maganar sa gaskiya ne saboda daga shekara 2021 zuwa shekara 2023 yawan karin farashin kaya sai da ta haura sama da kaso 50 cikin 100, amma yau da muke maganan ga ta sauku ta kai kusan kaso 23 cikin 100. To wannan duka ci gaba ne idan muka yi dogaro da alkalun masu annan da kididdiga. To sai dai wannan yana da wahala cikin rayuwar mutan kasa Ghana. Mutane ba su gan wannan ci gaba cikin yanayin rayuwarsu na yau da kullum, saboda ana karin kayan amma ba yanda ake karawa na jiya ba. Wannan kuma bai yi alaka da irin kudi da suke samu wajajen ayyukansu ba. Maganganun da shugaban kasa yayi magana ne cikin faifai, amma a duba a kasa yana da wahala a ce za a yi dogaro da wannan bayanansa baki daya.
Wasu ƴan Ghana sun bayyana ra'ayinsu game da jawabin shugaban kasar.
Ni ne Abdulatrisu, mu ji sakin garinmu ya faffada abubuwan dewa da ya fadi formatitin da ya faffari na duka still akwai su ba ana ba akwai su kuma yana nan uphold ba yi ba
da alƙawarin da
bai cika ba wannan su dai ana kokari yayi amma ba yi ba kada politicians dai suka fadi maganar su muna ji amma mu kuma sojas na muna calculate abun suke fadiwa da madam duwa ne ne future insha Allah mai musan ko good leader da zubabun suke fadi muna ki da shi
su sunana Alhaji Jikan Karki Sabon Zango unguwan Karki inda dai that I mean rai ne shi ne batun da yayi kan batun fadace na bako idan da ta kai kuma da suka akda dauka saboda a kiyaye wannan fadace na biyu kuma din da bai taba ba shine yanda da ayi a samu aiki waɗanda ba su da aiki a cikin wannan gari namu suna da yawa kware da gaske kuma kullun karuwa suke yi.
Yan majalisar dokoki za su fara muhawara kan jawabin yanayin da kasa ke ciki a yau Laraba 28 ga watan Fabrairun 2024. Idris Abdullahi Baƙo, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.